Yeah, it's Mr. Kelly Bidjel of T.O.P.
And L.L.B.
It's your Rockify.
Bring the
Hey, Mumpeso de Sabua.
Bankala.
Ga Munen de Sabua.
Bankala.
Mumpeso de Sabua.
Bankala.
Ga Yusuzo say Bankala.
Bring Said,
ne zoku jini nazo bute kule kajini Bustin nine gili kufani Plenty ladies kai kupioni Baka maka mezoji bayani Wakar zamani Fiste mastata ya kajini Wakar na yodi ke bayani Nazo idola kutaka Mpa kutaka baza kutaka Palema na sanza kutaka Kai haruma pada jui soyi to gayu kuzo ku koyi ummunzo za arusha lai to ai tola kasala danni bana aikin asala fitin ya kare sai akala in ka gama bada sai na fara kai ai na wuce harara waƙar ta ku ni za na tsara maganganu na suna kwarara in kun shirya ai sai mu gyara to
ai sai mu gyara
in dai na zo sai ku ankar ko kun dage za ni kai tare hatta gaban ku Zane tallake to fans zaku share ke haters mun zo sai ku ankare
ku ankara ku ankara ku ankara ku ankara
gayin sun zo sai ku ankara
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 gayin sun zo sai ku ankara
damn I still pull up in my OJ everybody wanna know me that's power all the hoes are kissing that kawe muje kama class ne akawe maki yende basu kawe ko basu so mama kai just to better get yeah. Ballin' with the niggas ever seen, ever seen. Paper is all I wanna see. I don't give a fuck, cause you're all I keep. My show, you know what? I go high like that show. Anytime when I come through, all them ladies in the dying. Wait, let me talk through. They like, who be this guy? They wanna know the guy. Killin' got me fucking made. I come inside of behind. And some motherfucker drop it. Yeah, I'm so bad. Don't with this shit. You think I'm playing?
No. My show, respect
the OG. Oh, wow.
All rest of nature.
One color. One color, one color, one color. Guy and Sunzo say.